dangane da sanarwar da kungiyar yan bindigan Niger Delta ta fitar wadda ake kira Niger Delta Avengers na cewar ranar kawo ƙarshen tsagaita wuta kan harhari kan harabobin ayyukan mai ya kawo ƙarshe a yankin na Niger Delta. Kungiyar data Niger Delta Avengers ta ce za ta dawo da kai harhari a sassan da ake ayyukan hakar danyen mai a yankin mai arzikin mai daga ranar 3 ga watan Nuwamban shekara ta 2017, in ji sanarwar. Kuma duk da cewar yankin bai zauna ba kan harharen yan bindiga nan da can, to yanzu yanayi ya sauya ta yadda wannan kungiya ta Niger Delta Avengers ta saba kai harhare kan bututayen mai na wasu kamfanonin mai a yankin. Dangane da wannan sabon ikirari na wannan kungiyar ta Niger Delta Avengers da ke kan gaba a halin yanzu na shirin kai mummunan harhare kan fai-fai din mai da kuma harabobin ayyukan hakar danyen mai a yankin na Niger Delta, ya sa na ji ta bakin mai magana da yawun rundunar gamayyar tsaro da ke kula da harabar tsaro a yankin na Niger Delta, wato Major Ibrahim Abdullahi. Kuma ga abin da yake cewa,
aikin da aka muke yi a nan aiki ne na tsaron rayuka da tsirin jama'a, kuma wanda ya ce zai yi wani abu da zai yi barazana ga wannan aikace-aikacen namu da za mu sa kafan wando ɗaya da shi, wannan shirye kowane ne ya ce zai yi wani tu'annaci bututun mai, to mu aikinmu ne mu da kafan wando ɗaya da shi. Duk wanda ya ce mana kule, to mu daidai muke da mu je mashi ta.
Zuwa yanzu ko akwai wasu kalubaloli da kuke fuskanta ganin cewa yankin Niger Delta yana da surkuwayen ruwaye, watakila akwai inda ake samun wani kalubale ko matsala?
Wannan runduna namu ta haɗin gwiwa ba wai ta jihar Bayelsa bane kadai, daukacin Niger Delta, kuma muna shirye ma'aikatanmu da jami'anmu duka suna baje a ko'ina. Muna da kwarin gwiwan cewa nan namu muna da nasara a kan tsari bisa da
shi. Ma wani dan yankin Niger Delta ya ce,
why the Niger Delta Avengers are criminal? The federal government has also acted as criminal.
Wannan da ke da suna Bali Bulu Abu yana cewa ne abinda ya sa yan yankin Niger Delta suka zama yan ta'adda, ta magwamnatin tarayyar Najeriya mai laifi ce kasancewar tana hada kai da kamfanonin ayyukan hakar mai wajen bata muna muhalli, kuma har yanzu an kasa samun sahihiyar hanyar samun sauki, don haka saurara musu baya da amfani. Hararen yan bindiga a yankin Niger Delta kan jawo matukar koma baya ga adadin danyen man da Najeriya ke fiddawa a kullum, wanda hakan ke nufin koma baya ga kudaden shigar kasar ta Najeriya, wanda ke kasar ta dogara ne a kan mai din kusan kashi 95 daga cikin 100. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, babu ni sai Allah. Ala ka kai maji soja ko gidan su ko dadali, ko a bakin daga ko gidan su ko gunyaji. Kungin gangan soja, soja ba baku na gode kai ba baku iyalan gwamna, na gwamna ga rawa ga yaki, soja birgiman hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarin ku.